dancer in a field of blue.
Black song, Tchaikovsky plays, that makes me come on slowly.
Your raven hair, that makes me mad. Old the insane style, that makes me glad. California dreaming in the Mississippi style, that makes me come on slowly.
Trying to be real cool and soft, so I won't take a chance. Turning you off, watching how you operate when the chips are down, that makes me come on slowly. It isn't that I really want to make it a good trip, baby. If I had a chance to be in love with you, watching how you operate when the chips are down, that makes me come on slowly. On slowly, trying to be real cool and soft, so I won't take a chance. Turning you off, watching how you operate when the chips are down, that makes me come on slowly. It isn't that I only want to make it like I'm true, baby. If I had a chance to be in love with you, watching how you operate when the chips are down, that makes me come on slowly.
Da 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 da